The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for his namesake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Kaine Allah mai iko, kaine makiyayi na. Kullum kake nuna mani anya da zambi. Kaine kake gabana, kaine kake bayana. Tare da kai bazan ji tsoro ba, bazan ji tsoro ba, bazan ji tsoro ba. Tare da kai bazan ji tsoro ba, bazan ji tsoro ba, bazan ji tsoro ba. Tare da kai bazan ji tsoro ba.
Yesu.